This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Basaro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Baba Yakuwa, wato tare da Sarfilu Hashim, muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Talata 14 ga watan Mayu shekarar 2024. A bangaren rahotanni za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama 'yan kasar Sin, wato China su biyu, da wasu 'yan kasashen Afirka su 30 bisa zargin harkar wato haƙar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba.
Everybody has to stand up to their responsibility to ensure.
Mataimakin gwamnatin jihar Oyo, Barista Bayo Lawal, yace jama'a su fuskanci ayyukan su don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya.
Za kuma ajiye da kungiyoyin addinai da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Ohenen ya ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu su 100 a jihar Neja.
Sabanin abinda yake shine niyya na, domin ni ba yara zan aurar ba, ni tallafi na bayar ga iyayen yara.
Sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin Allah ɗaya, amma kafin nan sai a ƙara gyara zama a sauraro labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa ya yi matuƙar kaɗuwa da ƙaruwar ayyukan soja a birnin Rafah da ke kudancin Gaza, da sojojin ƙasar Isra'ila ke yi yayin da aka tilasta Falastina kusan 450,000 gurin hijira daga yankin a cikin makon nan da ya gabata. Mataimakin mai magana da yawun Fahar Haq ya shaida manema labarai a hedikwatar Majalisar Dinkin Duniya cewa wannan yankin na ƙara kawo cikas ga ayyukan jin ƙai da kuma ƙara taɓare wahalar da ake ciki. A lokaci guda kuma Hamas na ci gaba da harba rokoki ba gayar babu dalili. Dole ne a mutunta fararen hula a kuma kiyaye su a kowane lokaci a Rafah da sauran wurare a Gaza. A makon da ya gabata ne, sojojin Isra'ila suka tsananta kai har-hare da bawumai a birnin Rafah da ba a taɓa umarnin ficewa, wato ta bada umarnin ficewa daga sassan birnin. Isra'ila ta ce tana gudanar da wani takaitaccen aiki na lalata kayayyakin 'yan ta'adda a kan iyakar Gaza da Masar. A wani yunkuri na farfaɗar masana'antun cikin gida, yau Talata, shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China, da sabbin haraji kan ƙwaƙwalwar kwamfuta da na'urar ta, wato taron makamashin hasken rana da batirin lithium. Ba za mu bar ƙasar China ta mamaye kasuwarmu ba, wanda hakan ya sa ba zai yi ga masana'antun ƙera motoci na Amurka su yi gasa cikin adalci ba, in ji Biden. Zan yi hakan ta hanyar bin dokar kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China, ko EV a takaice, za a ninka sau hudu, su kuma na'urar da ke ɗaukar makamashin hasken rana da ƙwaƙwalwar kwamfuta da ake shigo da su daga China, za a biya harajin kashi 50%, wanda ya ninka adadin na yanzu. Adadin kan tama da ƙarafa kuwa zai ƙaru zuwa 25%, fiye da sau uku da yake matakin yanzu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe jami'ai a gidan yaron Faransa guda biyu tare da raunata wasu guda uku a wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin Normandy a yau Talata, inda wani babban fursuna ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce. Motar dai tana jigilar fursunoni Muhammad Amra zuwa gidan yaron Iruz bayan wata kotu da ke ruran lokacin da aka yi mata kwantan ɓauna. Ministan Shari'a na ƙasar Eric Dufon Moretti ya ce zai shiga sahun masu fama don magance lamarin. Ana amfani da dukkan hanyoyin da za a bi don gano waɗannan masu aikata laifuka. A kan umarni na, an tattara jami'an 'yan sanda da dama da jandarmomi, ji ministan harkokin cikin gida Janar Dramanin a kan shafinsa na X. harin na safiyar yau wanda ya janyo hasarar rayukan jami'an gidan yari abin mamaki ne a gare mu baki daya, inji shugaban Faransa Emmanuel Macron a shafin X. Al'umma kasar na tare da iyalai da waɗanda suka jikkata da kuma abokan aikinsu. Yau Talata Majalisar Dokokin Jojiya ta amince da karatu na uku kuma na ƙarshe a wani ƙudurin doka da ya raba kan jama'a, kuma ya haifar da zanga-zanga na makonni da dama, inda masu suka ke kallon hakan a matsayin barazana ga 'yancin demokuraɗiyya da kuma burin ƙasar na shiga ƙungiyar Tarayyar Turai. Ƙudurin ya buƙaci kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran ƙungiyoyi da su yi rijista a matsayin masu neman biyan muradun wata ƙasa ta ƙetare, idan har suna samun kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗensu da ƙasashen waje. Gwamnati ta ce ƙudurin dokar ya zama dole domin daƙile abin da take ganin na illa ga harkokin siyasar ƙasar da kuma hana wasu ƙasashen waje da ba a san ko su wane ne ba su yi ƙoƙarin tada zaune tsaye.
Sarfila Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shirin zai dauko sahu ne daga jihar Oyon Najeriya, inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kama 'yan kasar sun wato China su biyu da wasu 'yan kasashen Afirka su 30 bisa zargin haƙar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba, kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Hassan Umar Tambola ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama 'yan kasar China biyu da wasu 'yan kasashen Afirka 30 a bisa zargin harkar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba, a sakamakon yin hada-hadar ma'adanai a yankin Nakisi da kama masu hada-hadar. Yasa gwamnatin jihar ta Oyo ta rufe kasuwar ma'adanai ta Soro tare da yin gargaɗin cewa kowa ya zauna lafiya a yankin.
Everybody has to stand up to their responsibility to ensure adequate peace in our own region here. The government as this time to ensure that that area remains peaceful and the market as a road remains closed until further directive is given.
Mataimakin gwamnan jihar Oyo Barista Bayo Lawal ya ce jama'a su fuskanci ayyukansu don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya a wannan yanki, saboda gwamnati na yin abin da ya kamata don tabbatar da cewa akwai zaman lafiya. Kana kasuwar Soro da aka rufe za ta ci gaba da zama a rufe sai wada hali yayi. Ya gargadin cewa duk da aka saki kamawa yana taimakawa 'yan kasar China suna hada-hadar ma'adanai ko suna safarar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, gwamnati za a hukunta shi. Oba Abdulrahman Beku yace a matsayin su na shugabannin jama'a sun san tsaro na da muhimmanci, za su koma gida su gayawa al'ummomin su sakon da gwamnatin jihar Oyo ta ba su game da zaman lafiya.
We as community leaders, we know that it is the interest of the community to have in hand, because without security there won't be any development. So we are going back home, advice given to us, we are going to take it to it and then ensure that security prevails in the country.
Basarakin gargajiya a yankin Nakisi, Oba Abdulrahman Beko yace za su koma gida su faye cewa jama'ar su sakon gwamnatin jihar Oyo a game da zaman lafiya da tsaro, saboda ba abin da za a iya yi idan babu tsaro, don da su ma al'ummar Kisi suna son tsaro, kuma za su yi kokari don samar da tsaro tare da hada kai da jami'an tsaro don a sami zaman lafiya a yankin. Daga nan sai Basarake yayi alƙawarin cewa za su baiwa jami'an tsaro tabbacin samun haɗin kansu a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba yana ɗaya daga cikin hanyoyin da masana da shugabanni ke cewa ke haddasa rashin tsaro a ƙasa idan ba a manta ba. A watannin baya aka kama masu haƙar ma'adanai sama da 40 a jihar Oyo, inda an ka yanke musu hukuncin ɗauri daban-daban. Haka zalika a watannin baya an sami wata fashewa mai ƙarfi ta girgiza birnin Ibadan, inda ake zargin masu harkar ma'adanai da ajiye ababen fashewar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da rushewar gidaje da lalacewar dukiyoyi na miliyoyin kuɗi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
An gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoto. Masu sauraro, har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a jihar Niger da batun yadda kungiyoyin addinai da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Onanenye ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu har su 100 a jihar ta Niger.
Ƙungiyoyin addinai da na mata na ci gaba da maida martani akan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Ohanenye ta dauka na yunkurin dakatar da auren mata marayu 100 a jihar Niger. Dama dai shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger ne barista Abdul Malik Sarkin Daji shine ya dauki nauyin kusan kashi 80 cikin 100 domin aurar da waɗannan mata da ubanninsu maza suka mutu a sakamakon tashin hankalin ƴan bindiga a ƙaramar hukumar sa ta Mariga. To amma kwatsam sai ya samu sakon wata takarda daga ministan matan Najeriya da ke nuna cewa a dakatar da wannan aure saboda dalilan cewa matan yara ne. Shugaban majalisar ya ci shi kam a iya sanin sa ba yara zai aurar ba
sabanin abinda yake shine niyya na domin ni ba yara zan aurar ba ni tallafi na bayar ga iyayen yara da suke da bukatun su aurar da yaran su ba su da dukiyan aure.
To shugaban kungiyar mata zalla ta Najeriya Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta yabawa matakin shugaban majalisar jihar Niger akan wannan mataki sannan ta ce ya kamata ministan matan Najeriya ta yi bincike akan lamarin.
To gaskiya wannan yunkuri ne mai kyau kuma abin ni kaina ya bani sha'awa. Ita ministan mata ya kamata kamin ta ba da wata takarda ma ta yi tsaya ta yi bincike ta gani shin waɗannan yaran sun kai manzalin da za a aurar da su koko ba su kai ba.
To shi ma dai shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger Murtala Mai Gyada ya ce daga cikin matan da aka baiwa gudunmuwar wannan aure akwai zawarawa da basu dade da yin aure ba amma kuma yan ta'adda suka kashe mazajensu.
Mu kungiyar muryar talaka a bisa binciken da muka yi a wayannan mata ba wai yara kanana bane akwai jaurori ma da wasu wanda suka rasa mazajensu a wajen wannan fadaci-fadaci saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan aure 100%.
To tuni dai kungiyoyi irin na addinai suka shigo cikin wannan magana. Rabar Musa S. Dada shine tsohon shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Niger.
Kika ya yi taimako ne idan gwamnati ne suna so su samu wanda za su aure su masu aure su ce ba su da kudi aka taimake su ba laifi ba ne amma inda aka ce akwai yara yan mata a ciki to ya kamata a duba shin da gaske ne su yara din suna son auren ko kuwa ana tilasta su.
To shi ma dai shugaban kungiyar musulunci ta Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce matakin da ministan matan ta dauka ya ci karo da tsari irin na addinin musulunci.
Ina kira ga gwamnatin tarayya ta ja kunnen ministan mata ta hana wannan alkhairi da ake so a yi na aurarwa. Ina fata za su janye maganganunsu na suka ga shi kakakin majalisa na jihar Niger. Ba za mu amince da irin wannan ba domin addininmu yana da tsari wurin aurarwa.
To daga bisani dai mun zanta da wasu daga cikin amaran da ke shirin shallalle da ke cikin yanayi na farin ciki.
Sunana Habiba Muhammad, ina farin ciki da wannan bikin 100%. Ina son shi sosai, rashin karfi ne shi yasa ba a riga an yi ba sai ga wanga tallafin ya zo mana. Baba mahaifina iyaye barayi suka kashe shi a nan Bere.
Amina Umar, asali ma mun ka kawo mazajen ko da ma kayan wannan muna tare da su yanayin da kamar yadda iyayenmu mata ke rike da mu ne suna abu ba su da karfin da za su aurar da mu shine Allah ya kawo mana wanga.
Malama Amina Umar na ɗaya daga cikin uwayen ƴan matan da za a aurar ta ce yanzu kimanin shekaru 4 kenan tana buƙatar aurar da ɗiyarta amma lamarin ya faskara.
Na kai kusan shekara 3 zuwa 4 da nake so in aurar da wannan yarinyar saboda yanayi da babansu ya banni. To shine gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala bai sa an aurar da ita ba sai a wannan lokaci da shi mai girma kakakin majalisa ya zo.
Kokarin samun ofishin ministan matan Najeriya domin samun ƙarin haske akan wannan lamari ya ci tura domin kuwa duk kokarin samun ta wayar salula ya faskara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, masu tsaro kaje dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kafin mu ci gaba sai a dan rausaya da wannan.
Allah sarki gyara, amin. Allah gyara, amin. Yau komai tsada, shinkafa tsada,
manzir tsada motoci tsada safari tsada dabobi tsada kai komai ma tsada idan ka sai abu yau ka koma gobe yana linkawa Allah gyara tabaraka sarki gyara
madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wani garin da ake kurba manya da zalla wani garin bai kai gabas da nisa
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin na wannan makon yaya da zango a kasar Finland, kasar da ke arewacin nahiyar Turai. Wurin da ya fi ko'ina farin ciki a fadin duniya.
Suna ba mu kowane dan kasa haƙƙin shi ko kuma kowane mazaunin ƙasan haƙƙin shi ana ba shi mutuntawa da duk wani abu na more rayuwa kama daga kiwon lafiya makaranta jin dadin rayuwa da rashin talauci abinci
da nazo garin gaban samu kowane problem cikin garin ga dadance o Finland they treated me bad or no I'm always like kuluna jin dadi
babu wannan da zaka iya cewa wannan yafi wannan ta fannin tsarin karatu da kuma fannin tsaro yana wuya kaje wani abu ya faru ta harkan tashashashan hankali ko kuma tsaro ko wani abu makamancin haka
wani garin da ake kurba mun ga dazalla rayuwar wani attajiri na doko rayuwar wani hamshake yau na ne
To sai ku biyo mu don jin labarin waɗannan 'yan African da suka yi nasarar samun damar yin rayuwa cikin jin daɗi a ƙasar da ake ganin kwata-kwata babu talaka, ƙasa mai dubban tafkuna da tsibirai da gwamnatinta ta wadata jama'a da duk abubuwan more rayuwa. Sunana Ramatu Garba Baba.
Sunana Mubarak Aminu ni asalin mutumin Kaduna ne Ikara local government yanzu haka ina zaune a Ulu sunan garin mu a Finland yana na arewacin Finland kuma shine kaman gari na uku a Finland da yafi mutane ina jin kimanin mutane da suke garin mazauna garin za su kai mutane 200,000 da yan kai
ɗaya daga cikin bakin mu a cikin shirin kenan da ya shafa shekaru da dama a kasar ta Finland yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke aiki yanzu haka a shahararren kamfanin nan na Nokia
sunana Umar Bala Muhammad ni haifaffen Najeriya ne an haife ni a garin Kaduna amma yanzu ni mazaunin kasar Finland ne ina sana'an buga kwallon wato takaleda kenan a Hausance
to za a ji karin bayani a gaba da abin da ya ja hankalinsa zuwa kasar ta Finland a nashi bangaren kuwa baba mensa dan asalin kasar Ghana ne yanayin kwanciyar hankali a Finland ne yasa ya yanke shawarar zama dindindin a cikin kasar
I was in Finland 2017 cikin sama kokollo ya kawo ni nan ga amma da nazo Finland na ji dadin garinga domin garinga like one of the peaceful country ya kamata in take advantage of the country ya kamata in learn yanda suke magana their culture da saurin abubuwan da suke yi.
To kamar yadda watakila aka sani, shekaru bakwai kenan a jere ake karrama kasar da lambar wuri mafi farin ciki a duniya. To amma ya rayuwar baki ke kasancewa a wannan kasa? To kowanne daga cikin bakin namu na da bayanin da ke tabbatar da rahoton na Majalisar Dinkin Duniya. Mubarak da ya karatun digirinsa na biyu da na uku a kasar ya ce Finland kasa ce mai cike da abubuwan ban mamaki, musamman ga waɗanda suka fito daga kasashe masu tasowa.
Gaskiya so suke yi kada a samu talaka, amma kuma ba sa son a samu gap tsakanin wanda ya fi kowa kuɗi da wanda ya fi kowa rashin kuɗi. Finland wanda ke ansan kuɗi wanda ya wuce euro 100,000 a shekara, za ka iya ganin sunayensu a wani website. So su gaskiya tara abin duniya ko kuɗi ko mutane su tara kuɗi, su wannan ba wani abin alfahari ba ne. Asali ma ba sa alfahari da shi, ba sa alfahari da kuɗi. To kiwon lafiya dai kyauta ne ma kowane ɗan ƙasa ko kuma kowane mazauni. Ko da ka zo karatu, inda kana da takardar zama, so za ki ga cewa za ka iya zuwa asibiti, yawanci ba sai da kuɗi ba. Mata dai in ta ɗauka ciki, tun daga wata da ta ɗauka ciki ta je asibiti, kowane wata ana mata check-up. Asibiti na musamman na mata masu ciki da yara, wanda ake duba su kuma kyauta ne. Kuma in ta zo haihuwa, gwamnati tana ba kowane ɗa da za a haifa akwati na kayan sawa na yara kyauta da kayayyaki a ciki kala-kala. In baka so ma za a iya baka kuɗin kayan. Sai kuma shi yaron ana haihuwan shi daga watan da aka haife shi za a fara biyan shi wani kuɗi har sai ya kai shekara 18. So kin ga ta wannan fannin akwai abin al'ajabi, ko zan ce idan kika lura da Afirka ba damu da duba yara da irin wannan abin ba. To kuma makaranta, kin ga makaranta akwai shi ma dai maximum da zaka biya, amma dai gurgudan samun ka, amma dai akwai wanda ma kwata-kwata ba sa biya. To shi university ma gaba ɗaya kyauta ne.
To ga baba Mensa da sana'ar kwallon kafa ta kai shi kasar, ya ce bayan karewar kwantiraginsa ne ya yadda da kirarin da ake wa kasar na wuri mafi farin ciki a duniya, saboda yanda gwamnati ta tabbatar da ya rayu cikin wadata a lokacin ma da bai da abin yi.
Contract na ya kusa karewa, sai na ce bari in try na samu unemployment benefit. Sai da na sa cikin unemployment benefit suka tambaye ni wani documents, sai na provide. Bai dadewa ba na samu unemployment benefit like from the government. The same salary da nake ansawa, sai suka tambaye ni na so in je in koya aiki game da football na, in ban samu contract ba yanzu na yin je da ce to shi dai na dudu ba. Amma shi wannan ta na samu team, amma still they are still paying me until I sign contract now. Na zuwa school na koya abu nan for free, everything for free. Shi mantin kuma ya kai sun bani kudi, kaman kudi da dan yin sai abinci da abubuwa. Amma na still buga football, I am still getting my salary from football.
Duk da wannan sauƙin rayuwar, akwai kuma wasu kalubale da baki musamman 'yan Afirka suka ce suna fuskanta a ƙasar.
Maganan kalubale da mu 'yan Afirka muke samu gaskiya shi ne, ina ganin har yanzu su 'yan Finland din local Finnish ba su saba da masu shigowa daga waje ba, ba kamar America ba. So har yanzu suna da wannan rashin saban, so sai ka rikide su, sai ka zama kaman su kake iya sajewa. Amma dai akwai wasu fannoni da su riga sun saba, da kaman jami'a, gani da yake ni na jami'a sosai, na yi masters, na fara PhD. So a jami'a akwai a lot of mutane suke zuwa daga kasashen waje, so su wannan sun saba. Amma in ka shiga cikin gari akwai sectors inda har yanzu ba su saki da 'yan waje ba. So shi ne dai kalubalen da zan iya faɗa. su suna yaren su ne, so wannan ma yana zama kaman challenge.
To kafin mu nada tabarman shirin, mun sake ji daga bakin Umar Bala.
Finland yana daga cikin ƙasa wanda suke ba da muhimmanci wurin kula da mutane, kuma tsarin su gaskiya yana da kyau sosai, musamman tsarin karatu da tsarin lafiya da kuma fannin tsaro. To gaskiya duk wanda da yake da dama ko kuma yake da wani abu da zai iya zuwa ya tallafa, to gaskiya ina ga ƙasar Finland za ta iya zama mai wurin da zai iya fara rayuwa ko kuma in ce fara tsara wata sabuwar rayuwa mai muhimmanci.
Dalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata, sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa ya yi matukar kaduwa da karuwa ayyukan soja a birnin Rafah da ke kudancin Gaza da sojojin ƙasar Isra'ila ke yi, yayin da aka tilasta Filistina kusan 450 gudun hijira daga yankin a cikin makon da ya gabata. Mataimakin mai magana da yawunsa Farhan Haq ya shirya manema labarai a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan yakin na ƙara kawo cikas ga ayyukan jin kai da kuma ƙatabar halin da ake ciki a yanzu. A wani yunkuri na farfaɗo da masana'antun gida yau Talata, shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China da sabbin haraji kan kwakwalwar kwamfuta da na'urar taron makamashin hasken rana da batir lithium. Ba za mu bar ƙasar China ta mamaye kasuwarmu ba, ba wanda ya san, wato ya san hakan yasa ba zai yi ga masana'antun kera motocin Amurka su kasa yin gasa cikin adalci ba, in ji Biden. Wasu maharar ɗaukin makamai sun kashe jami'an gidan yari a Faransa guda biyu tare da raunin da su uku a wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin Normandy a yau Talata, inda wani babban fursuna ne ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce. Motar da tana jigila fursunoni Muhammad Amra zuwa gidan yarin Evex bayan da wata mota dauke da ruwan lokacin da aka yi mata kwantam bauna. Ministan Shari'a na ƙasar Eric Dufon Maraiti ya ce zai shiga sahun masu fama don magance lamarin. Yau Talata, Majalisar Dokokin Joji ta amince da karatu na uku na kuma ƙarshe a wani ƙudurin doka da ya raba kan jama'a, ya kuma haifar da zanga-zanga makonni da dama, inda masu suka ke kallon hakan a matsayin wata barazana ga 'yancin demokradiyya da kuma burin kasar na shiga kungiyar tarayyar Turai.
To masu aro baki ɗaya, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin nan yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin, da Baba Yakubu Maƙeri da ya bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Saida Hawwa Shirin, ke muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya. Sai da safinku.